بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامك ونون متار الخير دا البركة أنا أصبر واندي داتي دا شابي دا وتربيء الأول bayan hijirar jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1000 da shekara 400 da shekara 45 wanda ya dace da 30 daidai da wata na 9 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta cigaba da karatun mu na hadisi da muke gabatarwa kowace mako a wannan masallacin mai alkhairi da albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wanda yau zamu tashi darasi na 21 a jerin darussan da muke gabatarwa a wannan masallacin muna roƙo wa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma sanya alkhairi a rayuwarmu ya sanya alkhairi a zuriyarmu ya sanya alkhairi a kasuwancinmu ya sanya alkhairi duk abin da muke gabatarwa na rayuwa ya kare mu da sharrin wannan rayuwar da kuma sharrin watan kabari da kuma sharrin watan irin tashin alkiyama dan uwa zamu tashi babi na 28 a wannan littafi na Umdatul Ahkam wanda zamu tashi ne akan hadisi na 121 kamar yadda satin da ya gabata mun tattauna ne akan abun da ya shahi salati da tashahhud a cikin sallah yau kuma zamu tashi akan abun da ya shafi babul wutr babi wanda yazo ya karantar da mu wutri a cikin ibada a cikin nafilfilu ya ake gabatar da wutri saboda musulunci addini ne wanda yafi komai tsari saboda tsarin addinin musulunci ne ya sanya ba a barka ba ka gabatar da abun da kake so sai abun da aka karantar da kai ko kun ga kunce fatin ko tsarin musulunci ne ya sanya ba a yarda ba kai kai abu sai abun da aka karantar da kai to malati alhadithul hadi wal 20 ba'da al 100 hadisi na 121 anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an samu daga Abdullah dan Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda qala Abdullah yake cewa shi Abdullah hayi mun san waye shi ko sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yace sa'ala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar watarana wani mutun ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah yana saman minbari yana huduba annabin Allah yana saman minbari yana huduba sai ga wani mutun ya shigo masallaci sai ya tambaye sa yace ma tara fi salatil layli ya annabin Allah me zaka fada game da sallar dare ya ya kamata mutun ya sallaci sallar dare ko kun bace karatu saboda na daga cikin sifar bayun Allah nagartattu shine suna yin qiyamul layl suna tashi cikin dare suna yin sallah kisa Allah yace tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin sifar bayun Allah Allah yace haƙarƙarin su suna nisantar hurin barci ma'ana kanu qalila min al-layl ma yajma كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالاسحارهم يستغفرون دي الله سبحانه وتعالى اتكين تري سنا يي استغفاري سنه kuma suna samun barci ne kadan ba sa samu su kwana dukkan dare idan kaga Allah ya ce make ka dan uwa da samun kana tahi cikin dare kai raka'a koda guda biyu ne wallahi kai gaggawar godewa Allah subhanahu wataala na daga cikin mafi girman ibada wanda ba kowa ba Allah yake arzitawa da ita shine sallar dare ba wanda ke tashi cikin dare yayi sallah sai mai imani haka manzon Allah ya faɗa Allah ka taimake mu da tsayuwa cikin dare ka san fa wani shi malam Jabir daga Ramadan sai Ramadan min Ramadan ila Ramadan Ramadan kin ma wani akwai wanda wallahi baya ma zuwa to in ka samu kanka cikin masu zuwa ka godewa Allah subhanahu wataala yace manzo Allah ma tara fi salatil layli ya annabin Allah mi zaka faɗa game da sallar dare yayi kamata ayi ayita qala sai annabin Allah yace matna matna raka'a biyu ne raka'a biyu ma'ana kai raka'a biyu kai tahiyya ka sallame kai raka'a biyu ka sallame kai raka'a biyu ka sallame ku kun fahimta fa idza khashiya ahadukum as-subha idan dayanku yana jin tsoron al-fishri yake to bai ida ba salla wahidatan sai ya salla guda ɗaya raka'a ɗaya tilo a matsayin wuturi fa autarta lahu sai kai wuturi da wanda fa autarta lahu ma salla to sai ka sanya shi zamanto wuturi ga abin da ka sallata ku kun fahimta mana in zaka iya yi ko wace adadin raka'a zaka yi to kai amma dai kakka yarda alfijiri yake to ba kai wuturi ba shine kai raka'a guda guda daya ya ma zo a wani hadisi cewa ku sanya sallar ku ta ne ta zamanto wuturi fa inna allaha witri yuhibbul witra Allah wuturi ne yana son abu daya yana son wuturi to kaga annabi ya karantar da shi sallar dare ba iyakance adadin raka'o'i ba sarifan daga bukata da kuma kokarinka da kuma imaninka da kuma alaƙarka da Allah subhanahu wataala abin da ya kamata mutane su fahimta anan ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa a cikin miftahu dar sa'ada na daga cikin alaƙar mutum cewa alaƙar mutum mai kyau ta tsakanin shi da Allah Allah ya sauke maka ibada kaji baka jin yaunin yin ibada in kaji kana da yaunin ibada kamar ibada tana baka wahala suka ce ka dibi zuciyarka alaƙarka da Allah ba wata alaƙa bace amma muddin ka zamanto tsakaninka da Allah akwai alaƙa mai kyau to Allah yana sauke maka ibada sai kaga abu mai wuya kai ba komai bane gare ka yanzu ko kowanne da irin yadda Allah yake sauke masa ibada wani fa yanzu kace shi azumi ka bashi aiki sai wani kuma sai Allah ya yassare masa azumi shi kawai alhamis landi zai azumi litrin alhamis zai azumi wani kuma a'a azumin yana da wuya a gare shi amma ko nawa ne aka ce ya fitar ya bayar zai bayar ko kun fahimta wani shi kuma bai iya bayarwa amma dai akwai shi da kokarin tashi cikin dare bungari wani shi kuma duka ba shi bane karatun qur'ani yake yi to kuma ko malamai sun karantar da mu wata hanya mafi sauki na karaye dare ka samu alkhairai a ciki suka ce tijin ba kai komai ba koda misalin da dare duk dare koda minti 30 ko awa guda ka fidda to ya wadatar maka misalin addara a ce kai ana sallar subahin karhe 5 da aljar da nake sallah nan da 30 kuma sannan 30 muke sallah alfijir yake to karhe nake nan da sha daya masha Allah to sai ka tashi karhe 4 da rabi kaga akwai sauran minti nawa minti 40 ko kafin sallah to wannan minti 40 kin nan sai ka raba shi gida uku suka ce sai ka duki kashi na farko in ka raba minti 40 gida uku nawa zai bada eh 20 aya a kadara 15 kaza su sai tashi minti 45 minti 15 kin farin to sai ka bude qur'ani ka karanta kau ka zauna daga zauna ma kawai ta karanta qur'ani minti 15 na biyu sai ka tashi kai raka'a koda biyu ne minti 15 na uku sai ka zauna ka talazuji kana tasbihi kai wa manzon Allah salati kai istighfar kaga kakin alfijiri yake to irin wannan lokacin yafi kowane lokaci tsada a duniya wallahi alazim wannan lokacin kafin alfijiri yake to duk duniya a lokuta yafi kowane lokaci tsada saboda wannan lokacin ne Allah yake saukowa a sama ta duniya kuma duk bukatar ka in ka ce wa Allah ga ta Allah ya ce sai an baka ba wata bukata a duniya da mutum duk girmanta duk da kake ganin wannan abun mai girma ne ina rantsa maka da Allah duk girman bukatar ka inda zaka tashi a dare kafin ketuwa alfijiri da awa ɗaya kin wannan ƙarshen kai sallah raka'a biyu ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala na rantsa da Allah an gama maka haka manzon Allah ya faɗa sai dai zama to zahiya mutane wa malam jami'a ka sala sai dai baya bari saboda mu more wannan alkhairi Allah ya dace da sai ce fa autarta na guda ka sai ka zama to ka sanya masa wutiri ai ma sallah da abin da ka sallata ai adadin rakoyin da kai kai musu wutiri wa innahu kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa id'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya sallar ku dare ta zama to wutiri ma'ana kafin kai raka'a tanil fajr sallar karshe da zaka yi a cikin dare ana buƙatar ta zama to raka'a dai tallin talcido ko kun fahimta karatu in kai raka'a cikinka to sai kai wutiri raka'a guda ita kadaya ina fata mun fahimci wannan hadisi jama'a wannan hadisi na karantar da mu tashi cikin dare kuma na taba jin wani dan uwa wani malami yana magana yace shi wannan kiyamul layli fa da mata ma abu mai sauki ne yace musamman ma matar da take suhuda da mijinta sai an takiya yace yana bada shawara ga mata kowace da sakara mata aure sai ta dage da wanda ta samu da dace da wannan alkhairi ko kun fahimta mijin ke yana kwana bibbiyu sai an yi misalin kwana bibbiyu yake ko kwana daya dai kin ga kakin zaki samu kwana uku da mi da kiyamul layli ko da asabiki duk safiya da kwana kusan kwana hudu na kiyamul layli kina ganawa da Allah sai sun samu garaba sai dai ba sa yarda ko Allah ya dace da mu haka akwai buƙatar mu dinga tashi cikin dare muna yin sanan kuma daga cikin sirrin yin kiyamul layli jama'a ka tashi cikin dare kai raka'a ko kai raka'at yana sanya haske a huskar mutum duk bakinka to in kana tashi cikin dare za a ganka masha Allah mutum ne mai haiba da kurjini cikin al'umma kuma na rantse maka da Allah in har kana kiyamul layli duk wanda ya saka gaba akan yana son ya ga bayanka billahi ladhi sai dai ga bayanka a sahu masallaci sai dai ga bayanka a sahu a masallaci amma ba dai ta kare maka ba ko kun fahimta ba zai har abada ba zai samu yadda yake so ba a rayuwa ko kun fahimta haka idan kana da tilin makiya daga cikin hanyar warke ko magance matsalar makiya a duniya shine ka zamanto kana raye dare rayi to Allah subhanahu wataala zai baka kariya Allah ya bamu kariya da kansa jama'a mun fahimci karatun Allah subhanahu wataala ya datar da mu je hadisi na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi ɗan uwa wannan hadisi na karantar da mu cewa sallar dare son samu ka dinga yin raka'a biyu in kai raka'a biyu ka sallai kai tahiyya ka sallame ka tashi kai wasu raka'a biyu ka sallame ka tashi kai raka'a biyu ka sallame sannan kuma yana karantar da mu cewa mutum ya dinga yin wutiri ya zamanto sallar karshe raka'ar karshe menene wutiri ne sannan kuma ana son lokacin da ake tsere sallar dare shine kafin ketowar alfijiri alfijiri na ketowar ba a sallar dare anan saboda an shiga wani wuni kuma ke an shiga wani lokaci daban ina fatar mun fahimta bafo jayyi sannan kuma daga cikin wannan hadisi balaihi idan kana cikin al'umma aka yi maka tambaya ka bada amsa kuna gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutuba ne fa yana a minbari wannan mutumin ya shigo ya tambaye shi ya annabin Allah ma tsara fi salatin layli annabi yana an sha samu da yawa so da yawa manzon Allah yana minbari yana khutuba sai wani yazo yayi magana yanzu misalin hadisi da yazo a cikin Imam al-Bukhari cewa a kore da manzo Allah yana khutuba a Madina wani shi wace manzo Allah dabbobi sun halaka kasa ta ke gashi ba ruwa kaza da kaza da kaza da kaza sai manzo Allah ya daga hannu yace Allah ruwa ta zubga ruwa ana khutuba manzo Allah ya daga hannu yayi addu'a annabi bai mai do hannu sai kasa ba sai da ruwa suka sauka kuma sai da aka yi sati rana ba ta fito cikin garin Madina ba sati guda kullun ruwa ake rajjuma'a wannan mutumin ya dawo suka ce ba shi bane sai annabin Allah gidaje sun loshe dabbobi sun halaka annabi a roki Allah ruwan nan mun gode sai da annabi Adam annabi daga hannu aka tsaye da ruwan kuma ya roki Allah Allah ya dauke ruwan kaga annabi yana khutuba ne ko to wannan ma annabi yana khutuba ne a masallaci to kuma wace sallah ce ake ba khutuba sallar juma'a to kuma ba laifi cikin taron al'umma a matsayinka na mai da'awa mai karantarwa idan aka yi maka tambaya ka ba da amsa in ka sani in baka sani ba kuma kai shiru akan abin da baka ba sani ba shi kuskuren wasu daga cikin daliban ilimi da muke yi shine sai ayi min tambaya sai in yi kokari in tattsagaye zagaye abin da aka tabbinyar ba sai ya take waye kai saboda kana cewa wani bai sani ba ku bayyana yo baka sani kai ne annabin Allah kai ne Allah ya turo yo ai ba kai Allah ya turo ba tunda ba kai ba Allah ya turo dan ka ci baka sani ba ai ba aibi bane ya kuma duk karatun mutun za a zo akan abin da bai sani ba haka ne dan wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sifantuwa da ilmi al-ilmul tam da Allah ne shi Allah shine ke da ilmi cikakke amma duk wanda ba shi ba to iliminsa na kasa tauyayye ne shi kansa annabin Allah Allah ya kara mana son sa kuma Allah ya kara masa daraja da albarka annabin Allah ake tambaye shi kuma ya shiru bai san tambayar ba sai an yi masa wahayi sannan ya gaya mutane abinda Allah ya gaya masa baka in aka yi maka tambaya ka san amsa ka bada amsa in baka sani kuma kace ban sani ba zan yi bincike a kai wannan shine da'awar sunna Allah ya datar da mu sannan kuma daga cikin abin da hadisi yake karantar da mu yin wukiri ba dole ba fane ba sallar dare ba ta cikin abin da yake dole abane wanda yake al-istihbab mustahabi ne abane mandubi in kai an neme ka yi amma ba a tilasta maka ba in kuma kai za a baka lada in baka yi baka da zunubi kusan shi ake cewa al-mandub gum malumun usulul fiqh ma talaba ash-shari'u fi lahu ghayr talban ghayr jazim abinda musulunci ya nema yace kai amma ba a tilasta maka dole ba sai kai fa yusabu fa'ilu amma in kai ba za a baka lada in kai za a baka lada sai dai wala yu'aqabu tarika dan baka yi kun ba za a maka sunubi ba to wannan wutirin na daga ciki sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake baya bari wutiri wannan shi sai ake kira shi sunna muakkada wutirin ma kashi biyu ne ko akwai sunna muakkada akwai kuma mustahabbi shine sunna ghairu muakkada abin da yake sunna muakkada abinda manzon Allah bai farsa ba hayyara shi kuma duk inda yake cikin kowane hali yana yin sa to wannan na daga cikin abin da yake daga cikin su kuma ai akwai aure ko aure an neme ka yi amma ba a tilasta dole sai kai aure ba haka ne sai dai gun wasu ya zama take zaman tuwa wajibi sai in kai zaka samu lada in baka yi ba kuma baka da zunubi dan mutun yayi zaman sa bai da zai iya kai kare kansa baya kallakalle baya dokar hankali bai so ya da kowa kuma sai ya zauna wasa bai da shawara mata shi ga bai da bukata ibada kawai to ba mai cewa yayi laifi amma kuma in ya zama to akwai bukatar kuma kana aikewa yake to sai a ce dole kai auren sai dole sai ya zama to wajibin a cikin saboda kare mutuncin kanka a san musulunci da yake karantar da mu shi kansa yana kare kanka baka sani bane musulunci shine ke kare mutum bai sani ba kai baka kare musulunci shi musulunci shine ke kariyar ka mun ban shi karatu ko Allah ya dace da mu daga cikin fa'idar hadisi cewa yin wannan wutirin mustahabbi ne amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba cikin halin bulaguro da kuma yana zaune a gida an so kai to sai hadisi na gaba malta al hadith thani wal 20 ba'da al 100 hadisi na 122 ana aisha radiyallahu anha an samu daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda kusan aisha mamman muce Allah ya kara mata yarda قالت take cewa min kulli layli qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane lokaci na dare manzo Allah yana yin wuturi a cikin kowane lokaci na dare annabin Allah yana yin wuturi shi wuturi bai da lokaci ta kawai mai kace ai dole ga lokacin da zaka yi shi saboda akwai wanda shi ƙarhe 10 yake shiga kwana wani ma ƙarhe 9 wani sai ƙarhe 1 wani kuma zai iya kwantawa ya tashi to wanda in ya kwanta bai iya tashi kuma yana son yayi nafila sai a ce mai dole sai wancan lokacin tace a manzon Allah bai da lokaci takamaimai gashi wanda a ce shine yake yin wuturi a ciki baka lace ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila wala ta inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min thulthayil layli wa nisfahu wa thulthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak manzo Allah yana tashi kaga akwai lokacin da ake son ka dinga kakkara mutu kai kullun cikin kiyamul layli sai ka zama mutu ka da mata kuma ba ruwanka da ita kusa an sabu wani sahabi haka tsabar ibada shi bai da ma lokacin mata tai shi kullun cikin dare cikin ibada ki sallah yake da ya shigo gidan ake tura ga masallaci aka ci abinci kawai sai sallah sai subah kuma ya fara wa sai subah kuma da sahi azumin nafila yake yi da ya tashi da sahi azumi yake kuma kullun haka ne to sai dan uwansa ya zo ganin sa akhuhu fil islam ya zo ganin sa sai matar ta ce kaji hal da ke ciki sai ya zo yace a ce ya kamata a magance wannan matsalar yace nan zai kwana da dare ya tashi ya dan rike sa ya hana masa tashi baba abun nan sai karshe sai ya zo wajen manzo Allah kai karar annabi ya ce inna li aynika alayka haqqun idanunka na da haƙƙi a kanka idan kana da haƙƙi a kanka naka su huta ashi zintikat kaman mantar kana aiki ya kamata ka huta eh sannan kuma ce masa jikinka na da haƙƙi a kanka kuma kai karan kanka rayuwarka na da haƙƙi a kanka sannan kuma matarka na da haƙƙi a kanta fa ati kullazi haqqin haqqahu kamai wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa to manzo Allah sallam yana a kowane lokaci na dare yana yin wutiri yana yin sallar dare tace min awwalil layl wani lokaci manzo Allah yake yin sallar dare a farkon dare wa awsatihi da kuma tsakiyarsa wa akhirihi da kuma ƙarshensa kaga lokaci nawa kenan uku wani lokaci yana yi farkon dare wani lokaci tsakiyar dare wani lokaci kuma ƙarshen dare kaga idan kai cikin mutanen suke saurin barci ne sai ka dinga yi a farkon dare kai kai ka sai ka kwanta kwana in kuma ka dan jirgita ko kuma kana dan tasowa to sai ka dan tashi tsakiyar dare in ya zama kuma in ka tashi tsakiyar dare ba ka iya samun subahi to sai kai hakuri sai karshen dare sai ka tashi dan ka samu sallar subahi saboda kuskure ne ka tashi sallar subahi kai ka kasa tashi subahi kuma kai ka dinga sallar dare ko kun fahimta misalin sa wanda ke tashi zai zo yayi kiyamul layli amma ba zai iya subahin ba kamar mutun ne wanda ake biya bashi al'umma na biye shi bashi sai kuma yazo yana raba mutane kudi sadaka kun bai biya bashin ba wace ake yi ko kun bayyana Allah ya datar da mu sai ce fantaha witruhu ila sahar amma annabin Allah yana ƙara witrinsa ne zuwa as-sahar ƙarshen dare wazala yana ƙare wutirinsa ne a wannan a lokacin da alfijiri yake ketowa da alfijiri ya keto to manzo Allah ya tsaye da wutiri gaba ya tsaye da sallar dare a shi kaga annabi yana yi ne yana tashi ko haka Allah ya ce masa wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu haka yanwa wannan hadisi daga cikin hukuntansa shine mutum zai iya yin sallar dare a duk lokacin da yake ga zai iya yi abinda dai ba a so kakka zauna dai ba ka yi duka kakka zauna baka sallar dare gaba daya sannan kuma abinda ake so wutiri ya zamanto shine ƙarshen dare an fi son ka yi wutiri ka yi shi a ƙarshen dare ya fi lada amma duk wanda kai kuma akwai ladar to a ƙarƙashin wannan hadisin cewa yana yi farkon dare malamai su yi sabani a da farin sun yi ittifaqin cewa lokacin da ake fara yin wutiri daga bayan sallar isha'i ne daga bayan sallar isha'i za a iya farawa amma sai suka yi sabani wajen ƙarshen sa da an yi sallar isha'i za ka yi sallar daren kai da misali ana yi sallar isha'i kana zuwa gida dai shi wutiri fa an fi son kai shi a gida ba a masallaci ba wutiri ma annabin Allah yana yi ne a gida ba a masallaci ba to kana yi sai ka kwanta warka to zuwa wani lokaci ne aka ce ba a son a yi wutiri daga lokacin ya kare da sun suka yi sabani Imam Malik da Imam Shafi da wata ruwaya daga Imam Ahmad suka ce shine lokacin da ake tahiyya sallar subahi da an zo subahi zaka iya suka ce a'a Imam Ahmad abinda ya fi shahara a mazhabarsa tace shine lokacin da alfijiri yake ketowa da alfijiri ya keto to sallar dare ta yanki mun bai zago da alfijiri yake suka ce a'a zaka ma iya ko da alfijiri ya keto in har ba a tada sallar ba zaka iya yin ta kun bai da amma su suka ce a'a alfajirin yana ketowa to shikenan zaka tsaya da sallar dare ba zaka yi baki daya sai da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa ay man nama an salati witrihi duk wanda yayi barci bai witre sa ba yusallihi ma bayna tulu'il fajr wa salati al-fajr yayi wannan witrin tsakanin ketowa alfajir da sallar alfajiri yace duk wanda yake yin witri sai bai samu yayi shi ba kwana ya doke sa kwana ya doke ka baka witri ba ko daga tashi alfajiri yake to amma ba ta da sallar subahin ba yace sai kai sallar ka a wannan lokacin yace haka Abdullahi dan Umar yake yi haka Aisha radiyallahu anha wa ardaha take yi haka wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu alhadith as-salis wal 20 ba'da al-mi'ah حديث سيدة ريدة شرين دا أكو أن عائشة رضي الله عنها أن سأبدأ لما ترمائكي عائشة الله يقارى متيرده قالت كي تيوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مائكين الله يكسن تي يصلي من الليل 13 ركعة يتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها تي مائكين الله ya kasance yana yin sallar dare raka'a 13 a wata ruwaya kuma raka'a 11 a wata ruwaya 15 a wata ruwaya 17 duka an zo wannan duk sun tabbata an kawo cewa wata ruwaya yana yin 11 wata ruwaya yana yin 13 wata ruwaya 15 wata ruwaya 17 to zamu zo muga wacce tafi karfin isnadi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tace to annabin Allah yana yin raka'a 13 hadda wut abinan hadda shafa'i gaba daya hadda wutiri to na shutiri shi kadai yake yi aiko ko kun fahimta masha Allah tace yutiru min zalika bi khamsin cikin 13 idan gabe da biyar na da su saura cikin 13 idan kafe da biyar no za su saura takwas kenan idan annabin Allah yayi raka'a takwas in yayi biyu ya salame yayi biyu ya salame yayi biyu ya salame har so hudu su ne raka'a takwas kenan ko to sai ya tashi sai ya kawo raka'a biyar tare ko fahimta da kyau zai raka'a biyar tare yayi raka'a fari yayi ta biyu yayi ta uku yayi ta hudu yayi ta biyar babu tahiyya tsakanin su baya tafiya sai yayi raka'a biyar tare sai ya zauna yayi tahiyya kaga yayi raka'a hudu sannan kuma ya hade da raka'a ta karshe wuciri sai ya zauna ya sallabe shi mun bai cika ratun sai kun ga lokacin da saboda kada kaga an zo tarawih ko kuma ana qiyamul layl ne mace kai hade maka raka'a biyar kace ya zo da sabon addini manzon Allah wannan hadisi imamu muslim ne Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi ne sahihi raka'a 13 yake in yayi 8 ba saukin gibiyar